Farfesa Aliyu Muhammad Payeko na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida mallakar gwamnatin jihar Niger Nigeria ya yi ƙarin haske akan dalilin da yasa ya dauki matakin ficewa daga kungiyar malaman jami'o'in Nigeria ta ASU. Kungiyar ta ASU dai ta share kimanin watanni 6 tana yajin aiki a sakamakon takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin Nigeria. Farfesa Aliyu Payeko dai ya ce bai gamsu da dalilan kungiyar ta ASU ba na zuwa yajin aikin, sannan kuma kalaman da shugaban kungiyar ta ASU a Nigeria ya yi akan malaman da ke koyarwa a jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi ba ta yi masu daɗi ba, kamar yadda ya yi ƙarin bayani a cikin zantawarsa da muryar Amurka.
A matsayina na lecturer, gaskiya na fita a wannan kungiyar don son halin kaina, don kuma kaina, ba wai saboda in ja kowa ba, amma nan matsayin kaina ne, membership ina na wannan union.
To me yasa ka dauki wannan matakin?
To wannan matakin dai ta zama dole ne gare ni, saboda bayan na bi abubuwan da ke ta faruwa kan batun wannan strike da aka yi yayin wata 5 ana cikin najin na 6 muna biye tun da dai aka fara. Ni gaskiya dama ra'ayin da aka bi na abin da ya kawo wannan strike da ake yi, na ga dai gaskiya IBB University mu akasarin abubuwan da aka lissafa gaskiya ba su shafe mu ba, amma tun da tafiya ta yi tafiya kuma union namu branch namu sun nuna cewa dole dai a bi, sai muka ci gaba da bi. To tafiyar dai da ta yi tafiya, sai muka ga kuma tun ana tafiya mu kamar ire-ire, sai muka ga tun ana tafiya abun dai na shirme, an fara daga IPPIS aka zo kan batun EAA, suka zo kan university revitalization, suka zo kan sala, haka dai ana yi gaba a yi baya. Abu bai kai ba, karshenta da abu suka zo suka yi ma shi president nan ASU din yawa, sai ya zo har ya kai makafan ɗan jarida kabinka, suna mai tambayoyi akan wasu branches wanda yake ba su a strike, sai ya kasance abin ya kai ga har bakin shi ya sulube, sai ya faɗa da cewa mu da ke State University mu quacks ne, mu kuma ba mu da amfani da wannan sogo.
To kokarin jin ta bakin shugabannin kungiyar malaman reshen Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida ya ci tura. To amma ɗaya daga cikin malaman jami'ar ta IBB, Dr. Aminu Aliyu Shishi, ya ce matakin da farfesan ya ɗauka na ficewa daga kungiyar tasu baya tare da shi.
Wannan yajin aikin kusan watanni 7 ke ga aka shiga. In ma kana so ka fanɗare tun wata na farko za ka fanɗare. To amma an kusa cimma gaci, sannan mutum ya fanɗare, gaskiya bai kyautu ba. Haƙuri ya kamata a yi. To saboda haka nan dai ra'ayina, gaskiya ina tare da malaman jami'o'i.
Na
ko da ma an ce wasu mu sun dan farraka, sun nuna ra'ayin cewa suna son su janye, to mafi yawa ni na san da cewa ba za mu janye ba.
Bayanai dai da ke fitowa daga hukumar jami'ar ta IBB da ke Lafai na nuna cewa an ba da umarnin buɗe makarantar a ranar 5 ga watan nan na Satumba. To amma kuma wata sanarwa daga kungiyar ta ASU reshen jami'ar ta IBB ta ce suna tare da kungiyar malaman ta Najeriya har sai lokacin da suka janye yajin aikin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.